This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana yau Asabar 17 ga watan Yulin 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Muhammad Hafiz da kallon labaran.
Hukumar tsaron fararen hula a Gaza ta faɗa cewa wani hari da Isra'ila ta kai da sanyin safiya Asabar din nan ya kashe mutane 15 daga wani iyalan Falastinawa da suka hada da yara 9 da mata 3. Ma'aikatar lafiya ta kasar Lebanon ta ce wani hari da Isra'ila ta kai ta sama ranar Asabar din nan a kudancin Lebanon ya kashe mutane 9. Yau Asabar rundunar sojin saman Ukraine ta faɗa cewa makaman kariyar sararin saman kasar sun harbo dukkan jirage marasa matuka 14 da Rasha ta harbo mata a wani hari da aka kai cikin dare.
To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji cewa al'ummar karamar hukumar Gumi a jihar Zamfara suna cikin wani mawuyacin hali bayan wani ruwa da aka yi kamar da bakin ƙwarya sannan ya haifar da ambaliyar ruwa.
Muna ganin ruwa bamu taba ganin kalar yanzu ba, ana yi kamar da bakin ƙwarya. Sannan adadin gidajen da suka halaka sun kai karin gida 600 ko 700. Sannan an samu hasara ta jirage duk inda ka sani muna da tandama ruwan sun zo sun mallaki jirin.
Sannan bayan shekaru uku da aka kwashe ana aikin sabuntawa da kuma faɗaɗa gandarin birnin Kwanni a jamhuriyar Niger. A yanzu kimanin manoma 5,000 sun fara gudanar da ayyukan noma a wurin wanda ake fatan zai bunƙasa kuɗin shiga da kuma abinci a Niger.
Da gandari ne wanda matsalolin shi ya mai yawa mu dai ga lokacin nan ku fartibat ya gyara shi amma a halin yanzu da Allah ya sa sun ka gyara shi yanzu kan sai a ci alhamdulillah kuma kana ganin irin shekara ta bane dai ga wanda aka gani dai in Allah ya so ya yarda manoma sai sun dara dare da Allah
kamar kullun a yau ma muna tafa da wani sabon shirin a dawo lafiya wanda Babu Yakubu Mukeri zai gabatar sai kuma wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana ta email. Amma kafin nan zan fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Hukumar tsaron fararen hula a Gaza ta faɗa cewa wani hari da Isra'ila ta kai da sanyin safiya Asabar din nan ya kashe mutane 15 daga wani iyalan Falastinawa da suka hada da yara 9 da mata 3. An kai harin ne a gidan iyalan Alja da ke unguwar Al-Zawaida da ke tsakiyar Gaza. Kamar yadda kakakin hukumar tsaron fararen hula Mahmud Bassal ya shaidawa a kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Sai dai sojojin Isra'ila ba su bayar da wani bayani nan take ba. Bassal ya ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da Isra'ila ta kai kan gidan iyalan Alja da ma'ajiyarsu da ke Al-Zawaida ya kai 15. Bassal ya ba da jerin sunayen waɗanda aka kashe. Da suka hada da yara 9 da mata 3. Wani ganau ya ce harin ta sama ya faru ne jim kadan bayan tsakiyar daren jiya Juma'a. Makaman roka uku ne suka afkawa gidan kai tsaye. Ahmad Abu Al-Ghul ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP yayin da masu aikin ceto suka ciro gawarwaki daga cikin baraguzan gidan da ya ruguje. A halin da ake ciki kuma ma'aikatar lafiya ta kasar Lebanon ta ce wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a ranar Asabar din nan a kudancin Lebanon ya kashe mutane 9 yayin da sojojin Isra'ila suka sanar da kai hari kan shagunan makamai na kungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da aka kai a yankin Nafti na ɗaya daga cikin mafi girma a kudancin Lebanon. Tambayan da dakarun Hezbollah da na Isra'ila suka fara musayar wuta na kusan kowace rana a kan iyakarsu bayan da aka fara yaƙi a zirin Gaza a watan Oktoban bara. Masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa sun yi ta ƙoƙarin cimma yarjejeniyar na tsagaita wuta a Gaza tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas na Falastinawa wanda jami'an diplomasiya ke cewa zai taimaka wajen daƙile bazuwar yaƙin wanda ƙasar Lebanon za ta kasance a cikin yaƙin. Sanarwar da ma'aikatar lafiya ta kasar Labinin ta fitar ta ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin na baya-bayan nan sun hada da wata mata da ƴaƴanta biyu da kuma su biyar da suka samu raunuka biyu na cikin mawuyacin hali. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar rundunar sojin saman Ukraine ta faɗa cewa makaman kariyar sararin saman ƙasar sun harbo dukkan jirage marasa matuƙa 14 da Rasha ta harbo mata a wani hari da aka kai cikin dare. Rundunar sojin saman ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ta fitar ta kafar sadarwa ta Telegram cewa an harbo jirage marasa matuƙa ƙira shahid a yankuna 6 na Ukraine da ke kudanci da tsakiyar ƙasar. A halin da ake ciki, ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce Ukraine ta yi amfani da makaman roka na ƙasashen yamma mai yiwuwa makamin Himas na Amurka wajen lalata wata gada da ke kan kogin Siam da ke yankin Kursk, inda suka kashe masu aikin sa kai da ke ƙoƙarin kwashe fararen hula a yankin. Babban hafsan sojin Ukraine Alexandra Sirisky ya faɗa a ranar Juma'a cewa dakarun Kyiv na ci gaba da dannawa tsakanin kilomita 1 zuwa 3 a wasu yankuna a yankin Kursk kwanaki 11 da fara kusawa cikin ƙasar Rasha. Kamfanin dillancin labarai na Reuters bai iya tabbatar da dukkan labaran ɓangarorin biyu ba na fafatawar da suke yi a fagen daga.
To kafin Muhammad Hafiz ya karanto mana sauran labaran zamu leka jihar Zamfara a yankin arewa maso yammacin Najeriya, inda yanzu haka a jihar wasu al'umma suke ci gaba da zaman makoki da jimamin asarar da aka tafka a garin Gumi da wasu ƙauyukan da ke kewaye da garin sakamakon matsalar ambaliyar ruwa da ta auku a garin, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Abdulrazzaq Bello ya aika mana gare ka.
Mummunar ambaliyar ruwa wadda ta biyo bayan ruwan sama kama da bakin ƙwarya da aka kwana aka wani ana yi a sassan jihar Zamfara ta yi sanadiyar raba ɗaruruwan mutane da muhallansu tare da hallaka wasu mutanen a garin Gumi da wasu ƙauyukan da ke zagaye da garin. Cewar su al'ummomin yankin ba su ba ganin ambaliyar ruwa da ta yi masu ta'adi kamar irin ta wannan karon ba, domin kuwa ruwan saman sun mamaye gonaki da gidaje tare da hallaka wasu rayuka da ba kai ga tantance yawansu ba. Muhammadu Bello wani magidanci ne a garin da Gumi ya bayyana irin yadda lamarin ya faru.
Wallahi abubuwan da suka faru tun da jiya aka ruwa Hawaii wal Swahiyat, sannan ruwan nan muna ganin babu mu taba ganin kala irin su ba, ana yi kamar da bakin ƙwarya. Sannan adadin gidajen da suka halaka sun shi karhin gida 600 ko 700, sannan an samu hasara ta jerin raki, duk inda ka sani muna da tandama ruwan sun zo sun mallaki jerin, kuma jerin mu na ba nan, kuma cikin gidajen mu inda muka kuri da shi abincin da wancan na dajin shi na muka kallo, kuma yau an wasa ya babu shi. Sannan muna cikin kalubale ba mu san halin da zamu shiga ba, yanzu haka akwai hadari gabas da yamma kudu arewa.
Shi kuwa Masauri Lawali birnin Magaji wanda ɗane ga uban ƙasar ta gunduma birnin Magaji dake yankin na Gumi ya ce yankin nasu na birnin Magaji dabbobi da gonaki ne aka yi asarar su masu tarin yawa, domin kuwa ruwan sun mamaye gonakin su.
A gaskiya mutane da dama sun jikkata domin wasu wurare gaba ɗaya da dabbobin su da iyalan su ma duka. Abin da muke son faɗa ma dai shi maganar rayuwa, dama sojin ɗin mun san mutum biyu, amma yanzu guda ne ya kare ga hannu ya kare ga kafa, ba cimbici ko guda gaskiya yanzu an fadai babu kowa da wuri da su, amma dai sun yan jiki ta wasu sun yan jiki da dama wasu wurare. Yanzu gaskiya ba kada ji babu wanda ya rufe wanda aka tunanin su ma su ma ne, kuma yanzu an kokari an tura su wurin fita, Allah ya taimaka ya dawo.
Honorable Aminu Nuhu Fadale shine kantoman na karamar hukumar mulkin Gumi wanda ya ce sun kadu matuƙa da faruwar lamarin, wanda ya ce tuni gwamnan jihar Dauda Lawal ya ba da umarnin a je a yi wa al'ummar jaje a kuma tantance irin hasarar da aka yi a sanadiyar ambaliyar ruwan.
Allah mai kuwa mai komai ya kadace mu da tashi da ambaliyar ruwa a karamar hukumar mulki ta Gumi, musamman a cikin garin Gumi da kuma wasu ƙauyuka na wannan karamar hukuma ta Gumi, kamar Gayeri, Gamu, Daki 8, Gwalli, Falale, iyaka da dai sauran wurare a wannan karamar hukuma, inda Allah ya kallace mu da mai da maiwar ruwa da faɗuwar ginoni da ruhewar gonaki da dai sauran al'amura.
Kwayin sa muke yatsin adadin gidajen da suka ruguje?
To gaskiya a halin yanzu ba mu cewa ga iya kiyasin gidajen da suka ruguje.
A bangaren hukumar bada agajin gaugawa ta jihar Zamfara wato Zema kuwa, na samu jinta bakin daraktan kula da afkuwar ibtila'i na hukumar Hassan Usman Dauran, wanda ya ce labarin sai wanda ya gani domin kuwa nan take ba za iya kisa yawan gidajen da suka ruguje ba musamman a cikin garin Nagumi da kuma gano adadin mutanen da suka rasu sakamakon yadda ake samun sabanin lambar yawan mutanen
da na faru kam abun Allah da ya mai musu da abun yayi sosai wallahi babu inda babu wannan gidan da bai faɗi ba almost more than half an samu matsala sosai wallahi
ko suna cewa gidan 600 suna ta gidan 100 ba ya kike kallon
wallahi ba yake haka nan ya ji
to ya ba to hasara rayuka
so hasara rayuka kuma wasu na cewa goma wasu na cewa tara ana dai nan ana yi saboda abubuwan masu wajen faruwa
ya batun ya da su mutanen garin suka tarbe ku zubin jiwa abun da shayi su
to mutane kan gaskiya suna cikin wushi suna cikin bacin rai sosai kowa ji wannan dole ta so musu akwai matsala babba wallahi abin
to ko akwai wani albishi gwamnati da ku iya ga mu al'umma yanke
to yanzu ai mu ka gani yanzu muna filta ambassador Ana Balagu to shi a executive secretary na hukumar bada agajin gaggawa da in mun zo yanzu zamu fada mishi abin da ke faruwa kuma zai gani albishi ya tura ga ita gwamnati
yanzu dai gwamnatin ta jihar Zamfara ta tura wata gawa zuwa garin Nagumi domin jajinta al'ummar yankin da kuma tantance irin yawan hasarar da aka yi nufin daukar mataki kamar da shugaban karamar hukumar mulkin ta Gumi ya bayyana harshen rahoton kenan Abdulrazzaq Bello Kaura murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya
a gaida Abdulrazzaq da wannan rahoto to kada dai a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC yanzu ga Muhammad Hafiz da sauran labaran.
Jiya Juma'a hukumomin lafiya sun yi gargadin cewa dole ne Turai ta kasance a shirye saboda karin karuwar masu kamuwa da wani mummunan nau'in cutar kyandabri wato mpox da ya kashe ɗaruruwan mutane a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta buƙaci kamfanonin harhaɗa magunguna da su ƙara ƙaimi wajen samar da allurar rigakafi. Kuma kasar Sin ta ce za ta tantance matafiya saboda cutar bayan an sanar da bullar cutar karon farko a wajen Afirka a kasashen Sweden da Pakistan. Prime Minister kasar Faransa Gabriel Attal ya ce kasar tana cikin shirin kota kwana kuma za ta aiwatar da sabbin shawarwari ga matafiya da ke tafiya zuwa yankuna masu hadari. Cutar mpox kwayar cuta ce da mutum ke dauka daga dabbobi amma kuma tana iya yaduwa daga mutum zuwa mutum ta hanyar yin mu'amala ta kusa. Yawa sabar likitoci a kasar India sun kaddamar da wani yajin aiki a fadin kasar inda zanga-zanga ta kara ruruwa bayan wani dabbancin kisa da fyaɗe da aka yi wa abokiyar aikin su wanda ya haifar da bacin rai game da batun cin zarafin mata. An gano gawar likitar mai shekara 31 da haihuwa a wani asibitin gwamnati da ke gabashin birnin Kolkata a ranar 9 ga watan Agusta wanda ya haifar da zanga-zanga ɓacin rai a wasu biranen ƙasar. Yawancin likitoci da sauran ma'aikatan lafiya ne suka jagoranta amma kuma dubun dubatar 'yan India sun shiga tare da neman a ɗauki mataki. A Kolkata dubban mutane sun kunna kyandir da sanyin safiya Asabar ɗin nan.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahoton na biyu wanda zai kai mu Jamhuriyar Niger. Bayan shekaru uku da aka kwashe ana aikin sabuntawa da kuma faɗaɗa gandarin birnin Kwani da ke cikin jihar Tawa a Jamhuriyar Nijar. A yanzu haka manoman yankin kimanin 5,000 sun fara gudanar da ayyukan noma a wannan gandarin. Gwamnatin Amurka ce a ƙarƙashin tsarin Millennium Challenge Account ta bayar da tallafin kimanin dala miliyan 30 don inganta gandarin a wani mataki na yaƙi da talauci ga mata da matasa da kuma samun wadatar abinci. Yusuf Abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto daga birnin Yamai.
Ayyukan sake raye gandarin na birnin Kwanni da aka kwashe tsawon shekaru uku ana gudanar da su na daga cikin jerin ayyukan kyautata rayuwar al'umman Nijar da gwamnatin Amurka ta tsara waɗanda suka haɗa da kiwon lafiya da bunƙasa ilimi da wadatar abinci da gina hanyoyi da tabbatar da tsaro da dai sauransu waɗanda jimillar kuɗinsu ta kai kusan miliyan 450 na dalar Amurka. Daga cikin waɗannan kuɗaɗen ne aka keɓe kimanin miliyan 18,000 na saifa wato kimanin miliyan 30 na dalar Amurka domin gudanar da ayyukan sake raye gandarin na binnin kwanni wanda ya kwashe kusan shekaru 45 da ginawa da kuma ya kwashe shekaru da dama yana fama da wasu matsaloli da ke kawo wa manoman yankin Cikas.
Da gandari ne wanda matsalolin shi ya maiwa mu dai ga lokacin nan kufarti bat ya gyara shi amma a halin yanzu da Allah ya sa sun ka gyara shi yanzu kan sai a ce alhamdulillah kuma kana ganin irin shekara ta bane dai ga wanda aka gani dai in Allah ya so ya yarda manoma sai sun dara dare da Allah
to ko wadanne muhimman ayyuka ne aka gudanar a wannan gandarin Dr. Manzo Abubakar masanin harkokin noma ne a jamhuriyar Nijar
a gandarin ne wanda yake an tare ruwa ne a kaman guraren duwatsuna guraren da ruwa yake taruwa kuma ruwan nan shi da kanshi yake tahowa in ruwa ya taho sannan a hankali shi da kanshi ne yake sauka kenan ba kada shi bane ake ba sai an sa wani karhi ba ko na karhin wuta ko karhin wani inji pompo haka wanda zai ja babu wata asara da ake yi bisa kan wannan abun da zai ja wannan ruwa
a yanzu haka dai mazauna garuruwa 12 na binnin kwanni dake tarayya da wannan gandarin sun fara tunanin yadda za su tunkari noman ranin su na farko bayan kammala ayyukan sake raye gandarin
gandari ko ai abinci sai mu ce ruwa ne wanda ya zan Allah ya riga ya sabka sa abi ne amma in ya zan aka ce noman rani na muna dibin mu zage ta sako ruwa mu zo mu yi aikin rani
muhimman dai abubuwan da ake nomawa a wannan gandarin sun hada da gero da masara da dawa da wake da dai sauransu a noman damina sannan a noman rani ana noma abubuwan da suka hada da tumatir da karas da albasa da zogale da dai sauransu to sai dai a cewar Shubba Banya shugaban kungiyar mazauna karkara muddin ana son a ci moriyar wannan gandarin to ya kamata hukumomin jamhuriyar Nijar da dukkanin masu ruwa da tsaki a tafiyar da ayyukan wannan gandarin su kiyaye ka'idodin da aka gindiya kafin baiwa manoma damar fara aiki
ka'ida na fari shine ya kamata Nijar ya kula da tattalin ayyuka da an kai shi yasa an ka kafa committee wadanda zai kula da wannan aiki na biyu mazamnan karkara da a wannan yanki su ma sai da an ka tsara su an ka tsara manoman an ka tsara macayan an ka tsara masu kama kihi don waɗannan duka ayyuka ne waɗanda ana yi a wannan wuri don su samu su yi umfani kuma sannan ba da umfani din a yi tattali yanzu abinda an ka sa gaba a yi umfani kuma a yi tattali
ko bayan ayyukan sake raye wannan gandarin tsarin na kasar Amurka MCA wato Millennium Challenge Account reshen jamhuriyar Nijar ya kuma baiwa manoman binnin kwanni kimanin 14,000 horo game da hanyoyin da za su bi domin inganta noman su na damina da ma na rani Yusuf Abdullahi da Ganyamei jamhuriyar Nijar
ta gaida Yusuf Abdullahi kada a yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a kamitoci 1625 da kuma 31 yanzu ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya baba ya ku muke ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin a yau shirin a dawo lafiya zai duba wani batu ne na tsarin jirgin ruwa a Najeriya a jihar Zamfara wani jirgin ruwa ya nutse da mutane sama da 50 da ke kokarin tserewa harin 'yan bindiga a ƙauyen Kali a ƙaramin hukumar Gumi da ke jihar lamarin dai ya yi sanadin salwantar rayukan wasu daga cikin mutanen wakilin mu Abdulrazak Bello Kaura ya bi kadin lamarin da kuma rahoton da ya hada mana
maso aikin ceto a hadarin jirgin ruwa da ya faru a ƙauyen Kale na ƙaramin hukumar mulkin Gumi a jihar Zamfara sun tabbatar da tsamogarwakin mutane tara daga cikin mutanen da hadarin jirgin ruwa ya rutsa da su a yankin lamarin dai ya faru ne sanadiyar firgice da tashin hankali da al'ummar suka shiga sakamakon samun labarin yunkurin 'yan bindiga da ke kokarin aukawa garin domin kai musu hari yayin da gulbin ke dauke da ruwa masu tsarin yawa sakamakon ruwan saman da aka yi kamar da bakin kwarya Aliyu Sukata Kali shine sarkin jirgin ruwan Kali kuma shine matukin jirgin da yake tuƙa da jirgin lokacin da ya nutse ya sheda mani yadda lamarin ya faru
abin da ya faru ce muna aka yi barayi sai mu sun kawo kusa ga garinmu muna nan muna hajjar jama'a to wannan lodi na biyar bayan mun dauki wannan mutanen mun kai tsakiyar ruwa mutum 50 sai jirgin ya nutse lokacin da jirgin ya nutse nake jama'a don Allah a taimaka mana saboda naga al'amari na ya ba mutane sun hi karin dari bakin ganga sai kowa daga mai gora sai mai gaba sai mai mataki ana cancan mutane sama rawa sun yi kasa to wanda aka hi suwa mutum 50 na da uku to aka hi da mutum 40 mutum 9 sun kare mutum guda na nan bai kare ba har yanzu
Asim Umar wanda shi kuma shaidun gari da ido ne kuma daya daga cikin wanda suka yi aikin ceton mutanen da suka nutse a cikin ruwan yayi karin bayani dangane da faruwar lamarin
labarin nan lokacin da lamarin nan faru muna da saman tauni ka gane mun yi guri akan wanda bayayen yake muna bakin ruwa sai a ce mu take sai mu tsallake gulbi mu tsallake gulbi to sauran iyalan mu da matan mu da ɗiyan mu suna nan bakin gulbi kaga ba yadda za mu tafi da kariga kuma sun tsallake gulbin ba to lokacin na aka kawo su ga jirgin ruwa kwalikwali hakan ga to dai daga cikin mai gama tana ta yawa sai shiga daga cikin ruwan domin ya jawo jirgin ya yi waje yana kaiwa sai jirgin na nuka yana yin kasa to gaba ɗaya babu wani abu bayan an kawo kin ne ka fusa mu kuma kan kaman tudu
ita kuwa malama Amina wadda ke daya daga cikin wayanda aka ceto bayan nutsewar jirgin ruwan tare ita da ƴaƴanta ta ce sun shiga tashin hankali da rudani lokacin da jirgin ya nutse da su kafin daga bisani a samu nasarar ceto su
abin da ya faru da masu da jirgin won ta ka matakiya Allah aka ba mu nuna shi ba sai kana ba mu cikin da jirgin shi ba sai kula an da ta ni hadiya na gaskiya
ku nawa ne cikin jirgin
mu kamar ka ci hali mu ishe mu da lafiya mun dan da ta mu biyan mu ci mu ji na shi Allah shi da wanda ke kula
Honorable Adamu Aliyu Gumi shine mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Zamfara kuma dan majalisar da ke wakiltar yankin yace ya shiga damuwa mutuka da jin faruwar lamarin kuma tuni yake fafutukar ganin al'ummar yankin sun samu sa'ida sakamakon halin da suke ciki na kalubalen tsaro da kuma makekin gurbin da suke tsallakawa kafin su samu shiga cikin garuruwan su
wannan lamari ya faru ne ina kan hanya ta zuwa guso daga Gumi saboda naje Gumi na isa birnin magajicen mazawa ta gari na ko da naje na tarar da an yi ruwa masu karfin gaske har sun wuce mana da jirage a garin birnin magaji na tarar da abun mutanen garin kuma sun cin mazunci ga matsalar ta faru su na je cikin gaggawa na tuwa aje a saboda nan jiragen a kawo a yi amfani da su saboda bai yiwa mu zauna a mashayat babu jiri ko daya wanda mutane su amfana saboda ita a hanya gidan mutu sannakar wannan hanyar da muke taimakin da mun da Gumi tana da mummunan matsala ƙara tsallakar ruwan nan su wannan gari na Kale bayan na sayo jirgi na garin birnin Magaji sai ga garin Kale su ma jiragen su ashe su ma sun fafashe su ma sun wuce jiragen ƙwarai gaba da kudi ya wuce jirgin da ya rige kuma mara kyau ne ya shi an yi dakile dakile an tattoshe shi da nan kaɗa to hakan da suke amfani da shi na tsallakar da mutane sanadiyyar bandi da aka gaya mu cewa sun tsallako kuma sun tunkaye waɗannan yankuna nasu
shi dai wannan yankin na Kale da ke gundumar birnin Magaji a ƙaramar hukumar mulkin Gumin jihar Zamfara ɗaya ne daga cikin yankunan da ke fama da hare-hare ƴan bindiga wanda lamarin ɗaiɗaita su kuma yanki ne mai matuƙar wahalar shiga saboda rashin hanya da kuma kalubalen tsaro duk da santuwar yankin mai albarkatun noma masu tarin yawa kamar gero da dawa da wake da ƙwarya da dankali da dai sauran abubuwan da al'ummar yankin ke nomawa ƙarshen rahoton kenan Abdulrazzaq Bello Kaura murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya
to madalla a gaida Abdulrazzaq Bello Kaura To sai kuma wani taro da wata kungiya mai zaman kanta mai rajin kula da nagarta da inganci wato Advocacy for Integrity Rule of Law Initiative ta shirya a jihar Bauchi don wayar da direbobi da masu amfani da hanyoyi game da hatsarin da ke lakumin rayuka a Najeriya. Wakilin mu a Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tattauna da wani babban jami'in kungiyar wanda ya bayyana sunansa kamar haka.
Sunana Mahmud Muhammad Abubakar. Ni ne state coordinator na wannan program daga Bauchi. Dalilin da ya sa muka gabatar a takaice, dalilin mu karfafa mutane wajen bin doka da oda. Bisa la'akari da cewa ababen da ke haifarwa na matsaloli da yawa. Sai muka zaɓi mu ɗauki wani janibi a cikinsa mu wayar wa mutane kai a kansa ko za a samu sauƙi a rayuwa. To ana faɗakar da su kasan ɗan mutum yana da wahalar sha'ani.
Wani lokacin jama'a ne suke wasa.
Eh suna wasa da shi suna da zuwa yana da wahalar sha'ani. Abu biyu ne yake jawo haka. Na farko san zuciya, na biyu jahilci. Wanda kuma ta addafi mu gaba ɗaya shi ya sa mu yawanci abubuwa ba sa tafiya daidai a ƙasa. Laifin su ne sannan har da laifin gwamnati. Wajen bibiyar su akai-akai yanda ya dace wajen enforcing law. sannan kuma tijanibi da naga maka su din masu yin hakan sun zuciya ne da jahilci shi ya jawo burin ga an ci ma mu zama ƴan ƙasa ingantattu masu bin doka da oda shine abin da muke so mu ci ma in Allah ya yarda.
Ba mahalarta sun bayyana ra'ayinsu kamar haka.
Sunana Sani Dalibi, na aiki a ma'aikatar Yankari Express a matsayin operation manager. Mun yi appreciating da wannan taro, mun yi murna saboda ci gaba ne wanda aka kawo mana shi a jihar mu wanda da ba mu da shi. Yanzu kuma tu wannan al'amari ina ganin wa'ansu abubuwan da suke tasowa matsaloli da ake samu insha Allah za a takile insu, kuma muna ganin hakan da ake yi shine zai wayar mana kayin sauran jama'o'in mu direbobi saboda yanayin driving da ake yi kirin somehow akan hanya da sauransu.
To ma sauraro, a dan kuma zamu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu, kuje mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wakilanmu Abdulrazak Bello Kaura da kuma Abdulwahab Muhammad da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Fiona Wamayi da ta daidaita mana sautin shirin, Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
To a gaida na gwamma, yanzu kuma lokaci yayi da zamu karanto wasu daga sakonnin da kuka aika mana. Sakon Babangida AA Dogo Zurmi, jihar Zamfara, Najeriya ne na farko a yau. Ya fara da sallama sannan ya ce, "Dan Allah ku bani dama in mika sakonmu zuwa ga gwamnatin a madadin mu al'ummar karamar hukumar Zurmi. A garin namu na Zurmi, shekarar mu biyu da rabi babu da wutar lantarki. Shugaban karamar hukumar Zurmi, ka sani wannan haƙƙinka ne. Idan gyaranta ya gagari karamar hukumar, to kai ne ya kamata ka kai korafi zuwa ga gwamnatin jiha domin shawo kan wannan matsalar. Duk garin da babu wutar lantarki da layukan sadarwa a wannan ƙarni, to ci gabansa zai yi rauni. Allah ya sa saƙonmu ya kai inda ya dace." Sako na gaba kuma na haɗin gwiwa ne daga Sanusi Madattai da Magarin da Isuhu Makeri Madattai da Yakubu Mai Aski Badaraka, ya ce, "Salam VOA Hausa. Ta yin sulhu ga shugabannin ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar mu Nijar da shugaban ƙasa Janar Shani ya yi. Wallahi ya yi daidai, domin shi sulhu alheri ne." Madalla, to kafin mu yi sallama da kuma su sauraro, ga Muhammad Hafiz ya sake dawowa da labarai a taƙaice.
Hukumar tsaron fararen hula a Gaza ta faɗa cewa wani hari da Isra'ila ta kai da sanyin safiya a Asabar ɗin nan ya kashe mutane 15 daga wani iyalan Falasɗinawa da suka haɗa da yara 9 da mata 3. An kai harin ne a gidan iyalan Al-Ja da ke unguwar Al-Zawaida da ke tsakiyar Gaza. Kamar yadda kakakin hukumar tsaron fararen hula Mahmud Basal ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP, sai dai sojojin Isra'ila ba su bayar da wani bayani nan take ba. A halin da ake ciki kuma, ma'aikatar lafiya ta ƙasar Labanin ta ce wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a ranar Asabar ɗin nan a kudancin Labanin ya kashe mutane 9, yayin da sojojin Isra'ila suka sanar da kai hari kan shagunan makamai na ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da aka kai a yankin Nafti na ɗaya daga cikin mafi girma a kudancin Labanin, tambayan da dakarun Hezbollah da na Isra'ila suka fara musayar wuta na kusan kowace rana a kan iyakarsu bayan da aka fara yaƙi a zirin Gaza a watan Oktoban bara. Yau Asabar, rundunar sojin saman Ukraine ta faɗa cewa makaman kariyar sararin saman ƙasar sun harbo dukkan jirage marasa matuƙa 14 da Rasha ta harbo mata a wani hari da aka kai cikin dare. Rundunar sojin saman ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ta fitar ta kafar sadarwa ta Telegram cewa an harbo jirage marasa matuƙa ƙira shahid a yankuna 6 na Ukraine da ke kudanci da tsakiyar ƙasar. Jiya Juma'a, hukumomin lafiya sun yi gargaɗin cewa dole ne Turai ta kasance a shirye saboda ƙarin ƙaruwar masu kamuwa da wani mummunan nau'in cutar ƙyandabri wato mpox da ya kashe ɗaruruwan mutane a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta buƙaci kamfanonin harhaɗa magunguna da su ƙara ƙaimi wajen samar da alluran rigakafi, kuma ƙasar Sin ta ce za ta tantance matafiya saboda cutar bayan an sanar da ɓullar cutar karon farko a wajen Afirka a ƙasashen Sweden da Pakistan.
To masu sauraro da takaitaccen labaran ne zamu sallama da ku a cikin shirinmu na yanzu. Sai kuma zuwa can an jima misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad mu dawo da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Fiona Wamai nan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Justin. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.